sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Yau 9 ga watan Fabrairu shekarar 2019. Gwamnatin shugaba Trump ta bayyana cewa ba za ta iya cimma wa'adin da majalisar dokokin kasar ta diba mata ba na bayyanawa majalisar ko za ta saka takunkumi ko kuma akasin hakan akan duk wani da aka samu da hannu a kisan dan jaridan nan na kasar Saudiya Jamal Khashoggi. Majalisar Dattawan Amurka ta baiwa shugaba Donald Trump zuwa ƙarshen daren jiya Juma'a, wato 8 ga watan Fabrairu, domin ta tantance waɗanda ke da hannu a kisan ɗan jaridar wanda aka kashe a ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul a ƙasar Turkiyya a watan Oktoban bara. A daren ranar Alhamis, mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Robert Palladino ya bada tabbacin cewa
we will continue to consult with the Congress.
Ya ce za mu ci gaba da tuntuɓar majalisar dokokin ta Amurka da kuma yin aiki tare domin mu zakulo waɗanda ke da hannu a kisan Jamal Khashoggi. Sai dai a ranar ta Alhamis, ma'aikatar harkokin wajen ta Amurka ta ce ta soke takardun visar wasu jami'an gwamnatin ta Saudiya da dama, sannan ta rufe asusun wasu mutane 17. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce tana ƙara himmatuwa wajen ganin ta shawo kan cutar zazzabin lasa, wacce ke ci gaba da yaduwa cikin gaggawa a sassan yammacin Afirka. Yankin yammacin Afirka na tsakiyar lokacin da cutar ta fi kamari, wacce ta fi tasiri a tsakanin watan Disamba da Maris. Hukumar ta WHO ta ce dama dai ana sa ran barkewar cutar a dan tsakanin wannan lokaci, amma a cewar kakakin hukumar ta WHO Tarik Jasarevich, sun damu matuka kan yadda cutar ke yaduwa cikin gaggawa. Ya ƙara da cewa akwai buƙatar al'ummomin yankin na yammacin Afirka su ɗauki matakan tsaftace muhallansu domin kare kamuwa daga wannan cuta.
For example, to storing grain and other food, rodent-proof containers, disposing of garbage.
Tarik ya ce misali ana so mutane su riƙa ajiye kayayyakin abincinsu a wuraren da ɓeraye ba za su iya kaiwa gaba, da zubar da shara nesa da gidajensu. A ranar 22 ga watan Janairu, Najeriya ta ayyana barkewar cutar, inda ta ce jihohi 16 ne ke fama da ita. Hukumar daƙile yaduwar cututtuka ta tabbatar da cewa mutum 213 ne suka kamu da cutar a duk faɗin ƙasar, yayin da wasu 42 suka mutu. Wannan kuma shine lokaci da cutar ta fi girma a cewar hukumomin Najeriya. Duk da cewa ta sanar da shirin rage irin taimakon sojin da take ba ƙasar Kamaru saboda zargin cin zarafin bil'adama da ake a ƙasar, wasu jami'an gwamnatin Amurka sun ce ƙasar za ta ci gaba da haɗa kai da ƙasar ta Kamaru ta fuskar tsaro. Sai dai kuma ƙasar ta Kamaru sun ce takaita irin taimakon da Amurka ke baiwa ƙasar zai iya kawo cikas ga yakin da ake yi da masu tsatsauran ra'ayi a yankin. Jakadan Amurka Peter Harry Ballerin ya tabbatarwa da hukumomin na Amurka cewa Amurka ba za ta daina haɗa kai da ƙasar ba ta fuskar ayyukan tsaro, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito jakadan yana faɗa bayan wata ganawa da kakakin gwamnatin ƙasar Kamaru Ren Emmanuel Sadi. Kalaman da jakadan Amurka na zuwa ne bayan da rahotanni suka nuna cewa gwamnatin Amurka za ta rage dala miliyan 17 na tallafin da take ba Kamaru na kayayyakin soji. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda yanzu agogo ke cewa karfe 12:00 ne da minti 4. Rotani daga Sudan ta Kudu na cewa an kashe wasu mazauna yankin karkara da ba a san adadinsu ba, yayin da wasu ɗaruruwa suka tsere wa muhallansu a lokacin da wani sabon rikici ya ɓarke a jihar Yei River a wannan makon. Bayan ne sun yi nuni da cewa dakarun gwamnati sun hada kai da mayakan SPLA na kasar Sudan ta Kudu, inda suka fafata da ƴan tawayen National Salvation Front waɗanda General Thomas Cirillo ke jagoranta. Mazauna yankin karamar hukumar Otogo da fadan ya barke sun ce ana ci gaba da tafka fadan a wurare da dama a jihar ta Yeriba. Wannan fada da ya barke shine karo na farko da mayakan ƴan tawaye da na gwamnati suka hada kai domin ya karwo su ƴan tawayen tun bayan matsayar da aka cimma ta zaman lafiya a watan Satumbar bara. Rundunar sojin Amurka ta ce ta kaddamar da wasu harahare na sama akan mayakan Al-Shabab a wannan makon inda suka halaka mutum 17. Wata sanarwa da rundunar sojin Amurka da ke aiki a nahiyar Afirka wacce ake kira AFRICOM ta ce an kai hare-haren ne a ranakun Laraba da Alhamis a can yankin Shabelle da ke kurmin ƙasar ta Somalia.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na A Bari Ya Huce.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.
Barka da sake shigowa wannan zauri na A Bari Ya Huce, da fata an tashi lafiya.
Barka ka dai alheri.
Ya sanyi.
To sanyi dai ya dan lafa ka.
Ya yar gudidi, ana kokoshewa. To Allah
ban taba ganin yaron da bai san shigar sanyi ba, bata so yanzu kullun dare sai mun yi fada riga, bata san dogon hannun riga.
Aha, kuma ga wannan mugun sanyi. Ai wannan mugun sanyi. Bakon da ya wuce na je Los Angeles. Na kunkunshe nan, kin san dai an yi wannan mugun sanyin na tafi Los Angeles na gaya miki. Shi kuma kin san can wuri shi kuma ana zafi.
Zafi haka.
Kana shiga kamar kin rasa ma yanda za ka yi da jacket dole. Daga kin shiga jirgi kin san wanda ya fito inda ake sanyi, kin san kuma wanda ya fito inda ba a sanyi. Fita su ba su da 'yan riga dai kamar wata 'yan shimi kawai. Muna nan muna fama da kayan jacket to tunda dai nan muka fito cikin sanyi muka fito cikin sanyi za mu koma tilas ne mu tafi da su nace miki aga rana ta dan fito nace bari in je in zauna rana ta dan buga wani zuwa can an jima kuma zafi ya gasa ni nace kai kamar yadda muke kika bada lakon bakon da bakon
ne ya gaba ta zafi shi ne
naga sai na kira dan kira su mama da nace mata ai in su gaba nan rana na soya mu Da alamke 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 da alam ko Umaru ne ina jin da Nuhu Sama'ila Nazari da bawa Umaru ina jin bawa Umaru sakatare da na Ali Ahmed da Dumbulun Ahmed da tambaya mai gaskiya da Steven Oga Akwanga ina jin tambaya mai gaskiya a gidan kwara ne ko da Steven Oga Akwanga da Yakubu Gidado da Alisa Daniel da Musa Daniel da Shamsiya Ishaya da Pastor Likita Mantau da Simon Bala Arin da Zainab Babaji lambar ki ta samu shiga lambar ki ta fito da Kobi Natune ko Dinatune Umaru da yaya DJ John Umaru da mama Esther Maji Dadi da Phoebe Samuel da Ruth Dikto sai kuma Usman baban Salama Ummi da Habiba Usman Kalba da Hannatu Dauda Tanko da Iro Mamman da Musa Yaro da Ya'u Fishere da baban Rawiya Allah ya sa na faɗa daidai
to amin
sai kuma Mrs Justina Ibrahim da Mrs Maryam da Dankwat da Rahila Adamu da Hanina Adamu da Samuel Sambogin da Isban del Ibzan della da ko bari sa Isa Izaya Randa ne da kuma bari sa Yakubu Salibawa bari sa Iza Azaya Randa da bari sa Yakubu Salibawa da kuma Elisha James Sele to ina fata din na faɗi suna nan daidai
ne ai kam
ai ko sai na sha ruwa na sha karatu
gaskiya kam hannuna inda ta fito daga Abubakar Bala inda yake cewa salam muryar Amurka barka da aiki da kuma duk ma'aikatan ku suna ina fatan suna lafiya dan Allah ku miƙa min sako na ga ilahirin mazauna anguwar sakin noma to Allah sana faɗa wannan sunan daidai a garin Lakwaja da mutane irin su Aliyu Abdullahi wanda aka fi sani da shagalinku da baba Adamsu da baba Egan da mai martaba mai garin Lakwaja Alhaji Dr. Muhammad mai ƙarfi na uku Allah ya ƙara mishi lafiya da tsawon kwana to amin
amin
da Azman a garin na Lakwaja nagode daga Bala Abubakar sarkin noman Lakwaja to muna fatan dukkan tashi cikin koshin lafiya mu ma muna mika gaisuwa ga bari ya huce a gare ku dukkanku da ilahirin jama'ar Lakwaja
to daga karshe wannan bangaren gaisuwan karashi ne na gaisuwar Jummailinda da tace tana gaida dukkan ma'aikatan dialysis unit na specialist hospital Bauchi da ma'aikatan teaching hospital Bauchi da ma'aikatan Aminu Kano teaching hospital Kano da ma'aikatan special school management board Hajiya Salamatu Baraya da kawarta Hajiya Hadiza da Garba Direba da Baba Haruna da matarsa Sa'ade da Malam Gwadabe da iyalansa da tsofaffin ɗaliban makarantar Kabomo a ina jin Kabomo a jihar Katsina kenan ko da kuma ma'aikatan tsofaffin ma'aikatan midwifery Bauchi sai kuma Mr. Daniel Dalladi da iyalansa da Hassana Muhammad Zaria da Bara'atu Garba a Kano da kuma Esther Hassan a Lagos sai kuma Ladidi na dada a Katsina da Binta Shehu a Katsina da kuma mamar Aisha Karama amara raba kankara amalin fashi da fatar an tashi lafiya
to alheri lima bari na mika wannan sakon gaisuwa inda ya fito daga Yusuf Meleda yake cewa ina mika sako na zuwa ga Lawalli mai rake gololo da Adamu Sassan gololo da dan baba mai kayan miya gololo to gololo ina jin anguwa ce kenan ko alheri ko gari kuma to sai Allah da Sule mai kwakwa gololo da Alhaji Sale mai wankin hula a gololo da fatan duk suna cikin koshin lafiya da al'ummar gololon gaba
baki daya shi illahi ran al'ummar gololo
wannan ya fito ne daga Comrade Bala Usman Karasuwa Yobi inda yake cewa gaisuwa da fatan alkhairi ga Nazir Abubakar Gusau Zanna mai lemu da maturu da Abuba Wanzam da maturu da Muhammad Tata Gana Mantaza to Allah sana faɗa wannan sunan daidai da Usaini Dangwate Karasuwa da baban gida Chairman Kakabori Hadaita da Badamasi Aliyu Rijal Lemu Kano da Comrade Bashir Dauda Katsina to hadda dan Katsina mu da fatan dukkan tashi cikin koshin lafiya
to amin amin su ba amin To dole ga labarai.
To alheri.
To yau ni zan fara wannan labarin ya fito ne daga
wannan mu ma yau mu jiraki.
To wannan labarin ya fito ne daga nan salawan girgiri. Wannan labarin ba Fulatani ne aka bashi kuɗi ya kai banki. To goga naka da ya dauki kuɗin ya tafi banki da shigarsa banki sai aje kuɗin kawai gaban akanta abin shi. Mai karɓar kuɗin nan kenan ba sai ya fito daga banki ya kama hanya ya tafi shi. Ya koma wurin wanda ya bashi kuɗin da isarsa wurin mai wanda ya bashi kuɗin sai ya tambaye shi. To dan Fulani ina tela? Kin san to sai ba Fulatani ya dube shi yace to ai ni da ka bani kuɗin baka ce in kai mu tela ba cewa kai mun ce mun kai in kai kuɗi banki
ba
tela ka ce kai mu kuɗi ba sai sai ni kuma na kai banki na samu teburi na aje a baki a gaban akanta kamar yadda kace mun kai mu akanta na je na samu kanta na aje shikenan me kuɗi da yaje haka hankalin shi ya tashi sai ba zai kama hanya ya tafi banki yaje yana zuwa banki kenan ana ta cigiya inda aka kawo kuɗi an aje ana ta cigiyan mai kuɗi sai zai ce ai ya ba su labari ya bayyana musu yadda aka yi ga wanda ya aika ya kawo kuɗi kuma ga yanda suka yi ya faɗa musu yawan kuɗin aka duba aka kirga aka daidai shike da kuɗi aka dauki kuɗi aka ba shi kuɗi
Allah ya cece shi ya samu kuɗi na aida an shiga babban rudani. To ni ma bari da je wannan sako ne labari ya fito ne daga Idris M. Idris Jamaturu inda yake cewa fatan alkhairi ga masu gabatar da shirin a bari ya huce. Shi ne ya ce wani saurayi ne ya je hira a gidan budurwarsa sai hadari ya taso aka fara ruwan sama sosai ana ta ruwa kamar da bakin kwarya ruwa yake daukewa.
To
ya rasa ya je sai can sai baban budurwar ya dan leɓo sai yake ce mata to wance wannan ruwa ba alaman zai dauke yanzu ya za a yi ina gade kawai abin da za a yi ki je ki gyara mashi dakin baki sai ya kwana da safen Allah ya kai mu sai ya tattara ya tafi gida sai ta ce to baba ta shiga gida aka je aka gyara daki aka yi komai aka dan zo zauri inda saurayin yake kenan inda ta bar shi dan ta bar shi a soro a zauri inda suke ta'i tana zuwa sai bata ganshi ba. To baban ma yazo tace bata ganshi ba baban ma yazo ya duba ta tunani to lafiya me ya samu wannan kunya ya jine ya tafi kawai sai can gashi ya dawo ruwa ya jike shi jaga rike da bargon ma ruwa ya jike shi sai cewa tace ina ka tafi muna ta neman ka a na ruka gida na ni gidan mu ne in dauko bargo na saboda na san za a yi sanyi sosai da daddare
me yasa ya zauna bai zauna gida ba kawai tunda da ya riga ya tafi gida
sai zuwa gida sai ya zauna gida
me dawo da kai
kuma ka ce ka dauko ka zawo a jike jaga ga bargon ma da za ka laba da shi a jike jaga to ina jin ila shi ba dan
Lani ko. Ai sai ce koma. Sai baban ya ce koma kawai tunda ka iya tafiya gida koma kawai ka je.
Koma kawai shine fa.
To na ga lokaci ya fara hadarar musabili daka annan ma tilas mujaburki nan sai koma ko mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana yanzu a madadin.
Daula Salim daga nan sashen Hausa na murya Amurka.
Alheri ke muku fata alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci. Da alheri.
Summa amin.
Zaben Najeriya ke ta fara na 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 2019.
Mun ce babban abin da za mu ba kasanmu shine zama lafiya da wadata.
Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun ci alƙawari. Sun ci alƙawari.
Sashen Hausa na muryar Amurka ba zai bako a baya ba, zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumudumin su.
Muryar Amurka daga Kaduna.
Muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran shafukan mu na sada zumunta.
Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Nigeria, sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafin mu na Facebook akan abubuwan da ke wakana.
A ranakun zaben kuma, a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba, za mu kawo muku shirin sa'a daya domin sanar da ku wayar da ake toyawa.
Don haka, sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannu.
Da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
La meilleure musique est...